Gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya mai da martani kan zargin da ma'aikatan makarantar Ramat Polytechnic suka yi na zargin gaza biyan su albashin watanni 6-7 sakamakon tantance ma'aikatan jihar da gwamnatin jihar Borno ke ci gaba da yi a halin yanzu. Gwamnatin ya dai mai da wannan martanin ne a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin bana a zauren majalisar dokokin jihar Borno. A farkon makon nan ne dai ma'aikatan makarantar Ramat Polytechnic din suka zargi gwamnatin da wani bakarkashiya na yakin biyan su albashin su har na tsawon watanni 6-7 a wani taron manema labarai suka kira a garin Maiduguri, wanda hakan ya sa gwamnan dokan wannan mataki na bayyana al'umma irin halin da yanzu hakan ake ciki a wannan jaha. Yace game da wannan koke da ma'aikatan Ramat din suka yi a 'yan kwanakin nan, na ga tantance in fito in bayyana a jama'a zahirin gaskiyar abin da ake ciki.
It is June 2016. The total workforce of Borno State was 27,368.
Yace daga watan Yunin 2016 ana da yawan ma'aikata 27,366 wadda kuma su kara da waɗanda suke rike da mukamin siyasa da ɗalibai da ma malamai.
A total number of 18,366 civil servants were cleared and paid. This number represents 80% of the total workforce.
Yace yanzu haka an tantance ma'aikata 18,366 an kuma biya su. Wannan ne kuma ya kwashe kashi 80 cikin 100 na ma'aikatan da ake da su a wannan jiha da aka riga da aka kammala da su yanzu hakan. Yace akwai ma'aikata 3,441 da suke da matsaloli daban-daban, wanda ba su wuce kashi 12 bane kawai cikin ma'aikatan da ake da su a jihar. Yace na san irin matsalan da zan iya fuskanta, kuma shirye yake na tari kowane irin matsala da kan iya tasowa, kuma na san wasu tsuraru ne kawai ke kokarin tada mana hankali, amma hakan ba zai sa mu yi kasa a gwiwa ba.
All the tertiary institutions across the length and breadth of this country, Borno State government is paying one of the best salaries, and I challenge anybody to come.
Yace duk cikin makarantun gaba da sakandare da ake da su a tarayyar Najeriya, jihar Borno ne ke biyan albashi mafi kyau, kuma na umarci kowane ne ma da ya kare tani idan ba gaskiya bane wannan batun. Yace yanzu haka muna biyan naira miliyan 133 kowane wata ga makarantar Ramat Polytechnic kadai.
In the biometric exercise, a driver of one of the top government officials sitting here was earning 96,000 naira per month.
Yace a cikin wannan tantancewa da muke ci gaba da gudanarwa yanzu hakan, direba kawai na ɗaya daga cikin mutanen da ke aiki da ni a tare da gwamnati na karɓar naira 96,000 a wata a matsayin albashinsa. Ana ma biyan sa duba kuɗin jarabawa, kuma kuɗin bincike, irin abin da dai ake biyan sauran malamai a matsayinsa na driver.
Staff of Ramat Polytechnic across the board were enjoying those allowances.
Yace dukkanin ma'aikatan Ramat Polytechnic na karɓar irin waɗannan allowance ɗin. Yace ina tabbatar muku cewa zan yi abin da ya dace, ko ma menene zai faru.
We are going to do the right thing at whatever price.
Kuma Baba Shugwani shine shugaban gamayyar waɗannan ƙungiyoyi da ya shaida manema labarai cewa su yanzu hakan a shirye suke tsaro a ladar daka na dukkan mataki da gwamnatin za ta ɗauka a kansu.
Abinda su suka yi ba mu amince ba, suna da wata manufa, in ba haka ba wannan abin ya kamata ya kare yanzu. Ba gaskiya ne ko kaɗan a cikin abinda ya sa ba gaskiya. Mun rubuta ma SSD, mun rubuta head of service, in mun je kuma wajen da tantancewa ɗin ana ɗauke mu kamar yara ne, ba mu san komai ba. So gwamnati mun san cewa gwamnati tana da wata manufa, in ba haka ba me yasa ba za ba mu dama mu gan gwamnati ba? Yanzu mun ba wa gwamnati kwana 21.
To kuma tsawon wata nawa ne rinka ne wadannan ma'aikatan ku da ba su samu albashi ba har sai ku fito kuna kuka din?
Akwai wanda ba su samu ba wata 7, akwai wanda ba su samu ba wata 6, akwai ma wanda aka biya su na wata 2 kuma aka dakatar, dukansu suna ciki.
Kamar Baba Shugwani kenan, shugaban gamayyar kungiyoyi da kuma ma'aikata da ma malamai da ke aiki a makarantar Ramat da ke garin Maiduguri ke bayani game da gaza biyan su albashin watanni 6-7 da ya ce gwamnatin jihar Borno ta ki. Haruna Daudabiyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.